dai magoya bayan Ezezekin su magudanar jerin gwanon ne har zuwa ofishin hukumar kare haƙƙin bani Adamu ta Najeriya wato Human Rights Commission da ke Yola wanda ita take kula da John Adama da Taraba inda ma suka samu tarba daga jami'an hukumar yayin ma dai wannan zanga-zangar lumanar jami'an hukumar kare haƙƙin bani Adamu sun yi alƙawarin tilastawa gwamnatin Najeriya su ko jagoran kungiyar ƴan uwa musulmin Sheikh Ibrahim Yakubu Ezezeki wanda ke zare tun cikin watan Disamba shekarar 2015 Mr. Abel Jingi da ke zama jami'an hukumar ya mai bayani irin matakan da hukumar ke dauka yanzu inda ko ya shawarci mabiya Ezezekin da su zama masu bin doka da oda
aikinmu ne mu tabbatar da an yi justice nan kuma dole ne za a yi tunda kotu ta gama yanzu ke kotun ne ya rage tunda ba su je appeal ba dole ne a yi kotun ruling da aka bayar saboda haka ina kiran ku duka demonstration da za ku yi peaceful is allowed
Abubakar Abdulmumini ɗaya daga cikin wanda suka jagoranci wannan jerin gwano yace sun ziyarci ofishin hukumar ne domin miƙa kukansu ga hukumar game da ci gaba da tsare malaminsu da gwamnatin ƙasar ke yi
babban makasudin zuwan mu anan shine mun zo ne mu nemi hukumar kare haƙƙin bil adama ta Najeriya wanda take da ofishi anan cikin garin Yola su bi mana haƙƙin mu wanda kotu ta bada hukuncin cewa a saki jagoran mu a biya shi diya a saki sauran ƴan uwan mu da aka kama sannan a gina masa gidansa wannan shine makasudin zuwan mu sannan idan har lallai bukatun mu bai biya ba ba za mu dauki doka a hannun mu ba
mata ma dai fa ba basu a baya ba yayin wannan jerin gwanon inda ko suka bayyana ra'ayinsu da cewa
makasudin gudanar da wannan muzahara da muka yi shine na neman ƴancin mu da na jagoran gwagwarmayar mu Said Ibrahim Yakubu Al-Zazzaki saboda kame shi da aka yi da sauran ƴan uwa da kuma abin da ya faru a Zaria shi dai mun yi shi kuma mun gama lafiya
ba abin da zan ce illa mun yi muzahara lafiya kuma mun gama lafiya kuma mun yi musaran nan ne domin neman ƴancin mu bisa abin da aka yi mana na kashe mutane ba tare da aiki ba kuma tare da juya a kama jagoran
amma dai ranar 2 ga watan Disamba na shekarar bara wata babban kotu da ke Abuja karkashin jagorancin Justice Gabriel Kolawale ta bada umarnin da suke Ezezekin shi da matarsa Malama Zinat to sai dai kuma gwamnatin kasar ta watsi da umarnin inda mata ci gaba da tsare Ezezekin da matarsa batun da ke ci gaba da jawo suka daga kungiyoyi na ciki da ma wajen Najeriya Ibrahim Abdulaziz Sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.